matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana, akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama. Bakon namu ya kai inda yake cewa saboda rashin mutunta aikin direbobi da hukumomi ke yi, ko zanga-zanga da za su yi domin gabatar da kokensu ba a ba su izinin gudanarwa, inda yake bayani kamar haka.
Yasa president ma da yake zama cikin mota yake zuwa wurare, driver ke driving shi, isa ya kamata su duba suna jin maganganun direbobi, saboda driver in ba shi nan cikin jin daɗi, shi nan cikin kwanciyar hankali, ababai duwa rayuka dewa na iya su lose life on su. In the government muka zana takarda muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a parliament ma ba su duban wuri, kuma parliamentarians da ke wuri duka direbobi ke driving su.
Wato kana nufin 'yan majalisa ma ba sa kula ku, alhali ku direbobi ke duka 'yan majalisan?
Na'am, kuma wangabu ai kamata ce Ghana duk Ghana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki, saboda rai batun rai muke yi nan ganga. MPs nan duka da suke zama su yi politics, su waje taxes, su waje waɗansu rules and regulations da direbobi kamata a bi kai nan, ba su duban su jara shi su ba mu, kuma meanwhile direbobi ke driver su. Amma fuel yanda crisis in fuel ke zuwa bisa,
yadda kudin mai yayi tsada, to bari mu duba. Akwai maganan da kai kake cewa an rena direbobi a kasashen mukunce a Ghana, to amma baka ganin akwai wasu bata gari, wasu direbobi da yake ba su san aikin su ba, ko kuma sun yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba, yasa ake wannan rena ko kamar yanda kake faɗa?
So gaskiya yanzu nan DVLE da kansu da suke bada authority, suke ba wani,
wato hukumar bada license
kenan, mota nan bada license, sun yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba ba shi license, in mai shi bai je driving school ba ba shi license, kuma sun yi ababai to the stage kamar yanzu nan in mai shi ma ya taba tuki lansisin ya mutu, an ba shi dama a yi renew lansisin nan. Isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan abu yasa ibari suna rena direbobi, ba haka nan ba ne. Abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da a driving da bai da kyau, ba shi a karbe shi 1 city 2 city sha bari shi wuce ba.
Wato suna karban cin hanci kenan.
Na'am, ya kamata rules and regulations na laws ne aiki, in mai shi yi abin da bai dace ba ya kamata hukuma yi aiki da abin da ya haji, amma ba su haka nan shi su bari irin waɗanga driving banza da ake yi kan hanya ina faruwa, kaga sha duki mota a ba meet irin wanga abu,
wato yaro mota kenan akan duki mota a bashi.
Yes, yaro mota sha duki mota a bashi, amma police sai stop shi bai ce wai a duba license shi, in dai an dunkule 5 city ko 10 city an sa cikin envelope ko ku an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shi kenan shi bare wuce.
To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana, ku wani irin mataki kuke dauka irin wayannan bata garin da ke cikin ku, yanda za a yi a cire su cikin abin nan, a cire su daga gari daga cikin ku?
Gaskiya lokacin da yan DVLA suka kawo wanga initiative a yi lances a ba direbobi waɗanda nasu ya mutu a renew, shin da mu concerned drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate direbobi, muna educate mutane, muna muna musu magana yanda za yi driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yanda ya kamata amma inda government kuma bai duba ya reduce fuel prices nan da taxes nan da ababen da ke dibe kan ya za ce wai fuel ma da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan COVID tax kai
kudin abin da haraji na COVID kenan da aka riga aka wuce lokacin shi
na COVID kuma wai na sanitation levy na share wannan ma yana kan fuel muna biyan taxes nan duka muna biyan taxes in the dibe kan fuel is more than 40% duka muna biyan
wato haraji ya haura kashi 40 cikin 100 kenan na mai da kuke siya
kuke siya isa in the government ya yi shi sauki a bamu muna mu sai fuel muna mu sai kayan mota muna mu sai ababai levies nan da ke dibe kai nan duka road weighty insurance nan duka muna mu yi kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita guduwa saboda ya samu sinsin shede ba
to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Abin Yusuf babban sakataren kungiyar Concerned Drivers of Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya